أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا وما سرمنا كسدنا نيسا إنما كسلما إنت الدين المسلم تيتشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا واتشي قبل وننكراتو نفسر لتافي الرسالة نا الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وندعيه شيني هلقا منك جيتقو مشاشدة كما زام تاشي أبابي نقو مشابيو شيني باب جامع في الصلاة وندع فرقون شي زام تاشي إن شاء الله شي مادئ كما وقت انشان بابو كان مكو أبايري كما ينمك شافر علي إنا نانا توا بامو سوية تدوبون جوابي كوهي دقس كده شرحي سابو دا كالاتون كريم من يوا سوسية دقس كده يوا shi ya samu na takaita jawabi daidai gurguru yana za a fahimci abin da shi mai littafin ya rubuta kawai. Abin da malam yake faɗa ce babun babi kenan jami'un wanda ya tattaro hukunce-hukunce fi salati a cikin sallah. Ma'ana shine babin da ya tattaro al'amura daban-daban na hukunce-hukunce da suke a cikin sallah, to shine zai magana. Wanda ya muka kalli wannan siga malam ya tarjuma mai kama da irin tarjuma da zaka gani a cikin babubukan littafin Muwatta Malik. Yawa zaka ga mafi yawanci haka yake babin nashi din babun kaza. To shi ma mai risala nan yayi babi mai kama da haka, ya tarjuma mai kama da irin haka ga babi din. Saboda haka shine zai ambato mas'aloli daban-daban na sallah, su ne wanda zai tattaro sai yayi bayani akan su. Shine yace wa qallu ma yajzi wa qallu mafi karamcin ma yuzi'ul mar'ata, abinda yake isar mace min al-libasi, na daga sutura, bis salati a cikin sallah, ad-dir'u riga, al-hasifu mai kauri, wanda muka duba can as-sabiqu kuma mai lullube jiki, ko kace as-sabiqu ce kakkadu yayi nan hakula za ka ga ya fara muna bayani dangane da abinda shafi wanda mace za ta sanya wannan sutura, duk da cewa can baya ya fadi kamata ya fadi shi ko to amma nan ya saki nana tashi a nan wurin din. Sannan nan da yace al-hasifu din nan kamar yadda mun kai bayani a can inda ambaci wadancan bayanan na baya, cewa ana yi ne da ha'un mara digu. Ha'un shine al-hasifu, wato shine mai kabri. Sannan kuma akwai ana yi ne al-hasifu da kha'un mai digu da kha'un al-hasifu, shi kuma ana yi ne shi haka shi ma, wanda ma'ana shine wanda yake mai lullube jiki shine al-hasifu din da kha'un din. Dan ka ce al-hasifu kuma da ha'u mardigu, shi kuma shine ma'ana mai kauri. To shine yake nufin ta sanya addul riga al-hasifu mai kauri, al-asabigu mai lullube jiki, ko kuma ka ce asabigu cikakka ita wannan riga din. Allazi wannan da yasturu zuhura qadamaiha, yake suturci bayan kafafuwanta. Anan wato bayan kafafuwa ba wai ana nufin bayan dugadugai ba, shi yasa ko a wancan lokaci ne na fasara zaka ji nace bayan dugadugai ko kuma bayan kafafuwanta, saboda abin da yasa ya zama dai har zuwa dugadugan da bayan kafafuwa ta zama duka sutura ta kai gare ta. Wannan shine kuma ko da zan ne mace take da shi daure, to indai tana da wata riga sanye, to akwai bukata a ce ta sabto da zanin nata yayo kasa-kasa ta yanda zai rufe mata bayan kafafuwan nata din. Wannan shine wannan shine nan in aka kula yana faɗin mafi karamci ko abin da yake isa. Sai ya fassara ce shi addu'u din nan yace wa qul qamisu, shine riga, wala khimaru da dan kwali, al-hasifu mai kabri shi ma din. Ma'ana shine abin da yake nufi ta sa doguwar riga ta matar, doguwar riga mai dogayen hannuwa mai tsawo kuma da za ta kawo har ta rufe bayan kafafuwanta. Sannan kuma kaga in ta sanya wannan rigar yanzu abin da ya rage saman kanta ko da wuyanta, shi har da saura ya zama ta rufe. To shi yasa ce to ta sa kuma khimar, shine khimar din, shi kuma wanda zai rulubi mata kanta har zuwa ga wuya, to shine khimar din. To sai ta sanya shi kuma ta rulubi, kaga ta sa doguwar riga, ta sa wannan mayafin, to wannan mayafin ta sanya in dai rigar mai yalwa ce mai fadi ba wanda ta matsa cikin ta bace, to to in ta sa wannan dan marufin da wani abun rufa wanda ya rufe mata kai zuwa wayanta, to koda bai lulube har zuwa kirjinta ba, sallar ta tayi. In dai taggwarta sun yadin mai kaurici kuma mai yalwace mai fadi, ma'ana ba ta matse mata jiki ba, saboda haka ba a sa sutura wadda ta matse jiki. Kamar yanzu misali mace ta sanya wata sutura da za ta matse jikinta, tana bayyana da sifofin jikinta, to wannan ba za ta yi sallar da ita ba, sai in za ta sa dogon hijabi ne daga sama. To wannan kam in za ta sa dogon hijabi daga sama, za ta rufe jikinta ta gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa, to wannan ba komai kuma yayi. To wannan shine mafi karamcin abin da yake sar mace. Amma abin da yafi shine bayan ta sanya riga din ta sa mayafi wanda za ta rufe da shi, mayafin nan ba wai dole sai hijabi irin wannan wanda ake dinka ba, ko wani irin abin, in dai mayafi ne mai kauri kar ta sa gele mai sarara wanda ana ganin jikinta da shi. A'a, in dai sutura ce mai kauri, ko zane ne, ko bargo ne, ko hijabi ne, duk abin da ta sa ta rufe da shi yayi. To shine ce sai ta yi haka. Shine sura, shine mafi karancin surata. Sai zai yanzu kuma zai bayani shi kuma ga namiji. Sai ya ce wa yajzi'ur rajula, yana isa namiji shi kuma sai ka ce saubun wahidun, tufafi daya. Wa yajzi'ur rajula, yana isa namiji fi salati, a cikin sallah. Wato shine kamar mutum wanda yake namiji sai ya samu kamar misali ko dogon jallabi haka, misali an fahimta, sai sa kamar dogon jallabi haka, ita kadan yin sa koda bai sa wando ba, indai ta rufe mai jiki ne, indai ba mai ba matsatsaci ba da take bayyana da rawar shi ba, ko kuma wanda asarra ana ganin jikin shi ba, to indai ba ita bace, to in ya sa doguwar wannan din, to ta isa mashi ma yayi. Kaga wannan shine shi karamcin abin da yake sanna miji. Sannan kuma haka nan, inda zai sanya sutura wanda zai rufe tun daga bakin guwayen shi abin da yayi saman cibiya ta, shi ma in sallah kana din tayi, iyaka da in bai sanya wani abu wanda ya rufe kafadan shi ba, sauran jiki ne ba, to makruhi ne kawai, amma dai sallar shi tayi. To nan shi yasa yace tufafi daya yana isan namiji ga sallah, in yasa kaman dogon jallabiya ko dogon riga wanda dai ba ta bayyana da rawar shi. Sai yace sannan wala yughdi anfahu, ba ya lullube hanci ne shi mutun namiji, aw wajahu ko fuskar shi, haka nan ita ma ba sai namiji dai ba, fi salati, cikin sallah, haka nan shi ma namiji da macin duka ba a rufe watan hanci, ko ga namiji ko mace ba ya lulluɓe hanci ne ko rufe baki. Kaga kenan yanzu ga ka'ida, idan ga ka'ida kenan, kaga bai kamata ba, bai dace ba, wato sanya face mask ɗin da ake yi yanzu na rufe hanci kuma mutum yana sallah ba, inda su samu ne, in za ka yi sallah ka cire shi kawai yafi. To kaga wannan shi ne shi yasa ya ce, don haka mutum ba ya lulluɓe hanci ne, aw wajahu ko fuskar shi gaba ɗaya rufe fuskar, har mace ita ma ba ta sanya kaf lokacin za ta yi sallah. Shine wala yughdi anfahu, ba ya rufe hancin shi, aw wajahu ko fuskar shi, fi salati, a cikin sallah, aw yadummu ko kuma ya tattaro, thiyabahu tufafin shi, aw yakfitu sha'ruhu ko kuma ya tattaro gashin shi ya daure wuri daya. Ma'ana shine kamar yanzu misali mutum yana da sanye da babbar riga malum malum kenan, ya zo wajen sallah, to ga ka'ida kar mutum ya zo da ya bi ta ya tattare ta ya daure ta riri, a'a, abinda ake bukata ka sake ta ita ma rigar, ita ma ta baje, ita ma sujjada ce take ga Allah madaukakin sarki, ba a son ka tattare ta makaruri ne, ba a son mutum ya tattaro na su tashi duya matsa ta wuri ɗaya ko ya kukulle ya daddaure, ba a yin haka nan. Sai ya ce aw ya kafitu sha'ruhu, ko kuma ya daddaure gashin shi, wato shine kaman ta hanya ko a kitse shi ko ya samu wani abu ya daure shi, a'a, in dai kana da gashi mai yawa ko namiji ne kamar namijin ki ne, ita mace dai da makocin duk abin da aka bukata ta rufe duk gashin kan nasa gaba ɗaya, to kai namiji amma shi kuma gashin kai ne ya bar shi haka nan, baji shi ma koda wawa tsakiwa ko koda in yayi sujjada shi ma duk bajewa yake nan ga kasa, ka bar shi haka nan, shi ma sujjada ce ga Allah madaukakin sarki. To shi yasa ga namiji, to ba a son ya sutura shi gaba ɗaya, ba a so kuma ya kuma watan tattare gashin kai na shi ma. Yace wa kullu sahwin, dukkan rabkanwa, fi salati, a cikin sallah, bi ziyadatin da ƙari. Yanzu ne muka duba shi kuma zai yi mana bayani ne dangane da abin da ya shafi sujira ta rabkanwa. In mutum ya yi ƙari, wace kalar sujira za yi? In ragi ya yi kuma, wace sujira ce za yi? To shi ne zai mana magana yanzu. Sai ce wa kullu sahwin, dukkan rabkanwa, fi salati, a cikin sallah, bi ziyadatin da ƙari. To fa yasjud, shi mutum ya yi sujada, lahu, ga wannan rabkanwa da ya yi, sajadataini, sujada guda biyu, ba'da salami, bayan sallama. Kuma ya tashahhadu, yana yin tafiya, lahu ma gare su, wa yusallimu, yana sallamewa minhu ma daga gare su. Abin da yake nufi shine, wai in kai rabkanwa, to ka auna da kyau, ka kwanta da hankali, kana samu natsuwa, ka gani shin menene kai, ƙari ne kai? To in ƙari ne kai, wani abu ne ka ƙara, an gane, kuma abin da ka ƙara din ko farilla ne ba, kamar yanzu misali sai ka ƙara raka'a daya, kaga akwai farilla ma cikin ta, ba ma guda ba, ko ka ƙara sujada daya misali, ko kuma ka karu kuyi daya ko duk dai wani abu da afarilla misali to ko shine ka kala wallahi alau zaka sai kai su da raukan wadin tayi ya ka dan ka kara sallah ya din yawan ta ne tabbaci ko kamar yanzu zaka yi sallar azhar sai ka take kai raka'a takwas malmakin hudu to ta baci an gane ko zaka yi sallar asuba sai kai hudu kamar ce kai hudu shi ma ta baci to amma in dai ba haka ba misali don kai karin raka'a dai raka'a biyu don wannan babu komai ga sallah azhar ko al'asr to babu komai sai kai sujada ta badiya sallah ka kuma ta gyaru to shine ka nufin idan mutum ya kadi sai ya sujada guda biyu an sani abinda abadiya shine in ka gama sallah bayan kai tafiya ka sallame to kuma sai ka saki yin sujada guda biyu to shi yake shi sujada badiya wanda aka yi bayan an sallame kenan sai ya ce kuma bayan ya ita wannan sujada badin ya tashahadu lahumma yana kara yin tahiyya gare su ba'da huma wa ya tashahadu lahumma yana tahiyya gare su wa ya sallamu minhuma kuma yana sallamewa da gare su ma'ana shine idan kai ita sujada ta badiya to bayan ka gama to kuma kana kara yin wata tahiyya an gane bayan ka yi wannan sujada badin ka gama to sai ka saki yin wata tahiyya sannan sai ka sallame wannan shine sannan sai yace wa kullu sahwin ita kuma dukkan rabakanuwa bi na kasin da ragi nan yanzu kaga ya faɗa mana in kari kai ga abin da zakai sujada ba'di zakai to sai yace wa kullu sahwin dukkan rabakanuwa bi na kasin da ragi ita kuma faliyas jullahu ya sujada gare ta qabla salami gabanin sallama idza tamma tashahuduhu idan tafiya ta cika sun mai tashahudu sannan sai ya saki yin tafiya wa yusallimi ya sallame amma waqila kuma an ci ma'ana wasu malamai sun ci la yu'idu tashahuda bai saki tahiyya ga ita sujada qabli din nan shi ku kaga abinda yake gwada mana yana gwada mana idan mutum shi kuma yammanci sai ya rage in dai abinda kan rage ba farilla bane amma yawa in dai ba farilla bane kan rage sunna ce kan rage mai karfi haka ko kuma sunna wanda ba mai karfi ba amma tafi daya daga bakin biyu zuwa uku misali to in irin sunna to shine sai kai sujada ta qabli amma in farilla ce kan manci kamar ka manci wani ruku'i ciki ko ka manci sujada misali an gane daidai daga cikin farillan nan dai wanda mun shayo su a karatu kuma na baya to in kan manci daidai daga ciki to shi kuma wannan ba magana sujada gare shi kamar yanda zamu can gaba nan yana magana ne in kai rabkanuwa kan rage wani abu wanda yake sunna mai karfi to shine kamar irin mutun yammanci bayyanawa ko bai bayyana ba inda aka bayyana ko yammanci asatawa inda aka sa misali ne bai to dukkan su sai ya sujada kamar misali irin inda aka yin sallah kaga inda aka yin sallah ta inda aka yin sallah a bayyane sai yammanci ya boye ai kaga nan yayi rage to sai ya sujada qabli din amma inda aka yi ne a bayyane inda aka yi ne a boye sai yammanci ya bayyane to shi wannan ka kariye wannan can badiya ce zai to shine nan yake magana cewa mutum ya sujada qabli idan ya rage kuma yana sake yin tafiya sai ya ce amma wasu sun ce sai ne in sujada qabli ce mutum yayi ita ko sujada qabli an sani ita ce wadda bayan ka gama sallar kamin ka sallame bayan ka tashi kenan kamin ka sallame sai ka yi sujada guda biyu shi yake ce ma sujada qabli ya shi kuma to shine yake nufin to sai mutum sai ya ce amma wakila sai dai an ce la yu'idu tashahuda baya sake wata tafiya an ji wasu malamai suka ce in sujada qabli ce mutum ya ta kama shi ba sai ya sake yin wata tahiyya din ba wallahi a'lam duka dai ana faɗa haka wannan dai amma cewa ana yi da shi ne mashhuriyar magana ko yawa to wannan shine sannan ya ce wa man na kasa wa zada wanda ya rage kuma ya kare sujada qabla salami shi kuma ya sujada qabli ya shi ma mana sujada wanda aka yi bayan sallama kenan wato shine wanda misali ya rage da kare duka sallah ɗaya misali kamar misali ya rage wani abu daga cikin sunnoni masu ƙarfi kamar yadda na faɗa kazun cewa sunna mai ƙarfi to sai yammanci kamar misali yanzu sai mutum yammanci bai tahiyya ba da zaman tahiyya misali kamar kai raka'a biyu kaga da kai raka'a biyu kamata ya ka zauna ko sai kai tahiyya kai kuma sai kan manci kawai sai kan miƙi ka ci gaba kaga nan in ka kula kai rage kenan sai kuma ka ce can wajen sallarka kamar misali ana yin sujada biyu ga wata raka'a sai kan manci ita kuma sai kai mata sujada uku misali kaga kai ƙari kaga da rage da ƙari gaba da sun hadu a sallah ɗaya to anan wurin ba ci ba za a yi sai kai sujada da qabli da bari ba a sai kai sujada qabli ya shike nan sallaka ta gyaru saboda nan za a rinja yadda bangaren ragi din ne to shine wannan kasa waza da wanda ya rage ya kadi sujada qabla salami ya sujada qabliya wa man nasiya wanda yammanci an ya sujada ya sujada ba'da salami ba'diya ma'ana ta bayan sallamewa to fa ya sujada ya sujada mata ma zakara hudun lokacin da ya tuna ta wa in dala zalika ko da ku wannan yayi tsawo abin da yake nufi shine kamar kana sallah ne sai sujada ba'diya ta kama ka da sujada ba'diya ta kama ka to sai baka tuna ba sai bayan wani lokaci sai ka tuna ai ko sallar da ka taba yi lokaci kaza sujada ba adiya ta kama ka kuma baka yi ta ba kamanci to kawai sai kai in kana da alwala ko kuma kawai sujada da kai sujada ba adiya nan wannan shikenan tayi in ma baka da alwala maza sai kai alwala kawai sai ka zo kai shikenan ta gyaru koda ko an yi wata an kai wata ɗaya ne dan sallar sai ka tuna din sai kai wannan sujada ba adiya din shikenan ta gyaru wannan shine sannan sai ya ce amma wa in kana qabla salami in kuma ya kasance sujada qabliya ce yammanci to sujada yayin sujada qabliya din in kana qariban ya kasance kusa-kusa ne amma wa in ba'uda in kuma abun ya nisanta ibtada salatahu ya fara sallatai illa in yakuna zalika sai in wannan din ya kasance min naqasi shay'in da garge wani abu ne khafifin mai sauki ma'ana sun wanda take ba mai karfi ba kenan ka surati kamar sura haka ma ummul qur'ani wanda aka karantawa tare da fatiha aw takbira sai da ko kuma kabbarori guda biyu aw tashahhudaini ko kuma tahiyya guda biyu washibi zalika da makamancin haka to wannan kan falashi alaihi ba kuma gare shi abin da yake nufi anan shine yace wa in kana qabla salami in ya kasance sujada qabli ci yammanci ma'ana shine kai sallah wata rana sujada qabli ya ta kama ka to sai kan manci ba kai ta din ba sai can daga baya sai ka tuna ashe ba kai sujada qabli ya ta kama ka a cikin sallah ba to shine sai ya ce to in kana qariban in ya zama kusa-kusa ne ma'ana kana gama sallar ne ba da riɗewa ba kana nan wurin musamman ma kila ya zama ba baka mata shi kabbar nan inda kai sallar ba kaga ya zama kusa-kusa kenan to shine sai ya ce kawai in ya zama wannan kusa-kusa din ne daga gama wannan sallar tashi ya zama kusa din ne to shikenan a sai ya ce to sajada sai ya sujada din kurum shine ya sujada din ya zama kusa-kusa ne ko sai kai wannan sujada din ka kenan kai ba adiya kenan yanzu a madadin ita qabliya din kenan tunda gashi ka riga ka gama sallah ka sallame kaga ne yanzu matsayin ba adiya ce kai a madadin ita qabliya din wannan yayi shi ma sallar mutun ta yi wanda dama ko can kamar yanda aka sani kamar wajen su waɗannan sujudun da ake yi din na qabliya ko ba adiya wanda wannan shine wanda a malikiya wanda haka ake yin shi an samu ƙari an samu rigi ayi qabliya an kuma samu an ka samu rigi ayi samu rigi sai ayi qabliya an ka samu ƙari kuma sai ayi badiya wannan shine kaida ta mazhaba ta Imam Malik rahimahullahu ta'ala to amma kaga shi ko sabanin Imam Shafi'i shi ko al-Imam Shafi'i idan mutun wani abu ya faru ga sallah tai kamar na ƙari ko rigi shi duka sujuda qabliya ce aka gaba da shi ko ƙari ne kai in ƙari kai qabli zakai in rage kai shi ba dole kabli zakai shi haka yake mazhabar ta Imam Shafi'i sannan shi kuma mazhabar Imam Abu Hanifa shi kuma abinda annan shi kuma badiya yake to kaga wannan ne shi badiya shi kuma Imam Abu Hanifa ko ƙari ne kai ko rigi ne kai duka dai zakai sujada badiya a wurin Abu Hanifa to a wajen Imam Malik shi kuma shi yasa ce in kai rigi sai kai sujada kabli in kai ƙari kai badiya wannan duka su kuma ya same su ne duka dai a cikin hadisi saboda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ko wanda insha Allah in karatu ya kai mu wani lokaci ga littafin mu da Malik duka zamu ji waɗannan abubuwa da muke tayi zamu ji dalilan su insha Allah hadisi da kuma maganganun daga cikin tabi'i ko sahabbai saboda haka shi yasa hadisi ne kasan ya inganta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah watan ta al'asr sai raka'a biyu sai ya sallame bayan ya sallame to sai aka ce wani mutum da aka ce mazule ya daini sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin yau rage mana sallar gane an kai ko ko dai man ciwa ne kai akai raka'a biyu ya rasulullahi to har dai can karshe dai sai manzo sallama ya tashi wanda sai da manzo Allah ya ce ba rage sallah ba kuma bai mantuwa ba sai sahabbai suka ce manzo Allah an yi ɗaya daga ciki to shine sai manzo sallama ya dawo sai aka cika sallar bayan ya gama sannan sai ya sujuda guda biyu bayan ya sallame to wannan shi yasa aka samu sujuda ba adiya din wajen Imam Malik a wannan hadisin sannan na rage shi kuma saboda shi ma ya zo a cewa ya inganta shi ma cewa manzo sallama ya sallar azhar shi kuma ya raka'a guda biyu malmakin ya zauna sai ya miƙe tsaye bai zauna din ba sai mutane sun fita sun kabe shi ma ko dan aka ƙara sallah sai mutane suna dubi manzo Allah sallame to shikenan sai aga ya kabbara guda biyu kamin ya sallame din sai ya sujuda guda biyu duka sun ce to wannan shine dalilin shi kuma da yasa aka yin sujuda qabliya dan an ya rage wannan shi yasa Imam Malik ya rubuta wannan hadisi wannan insha Allah in Allah ya ba mu tsawon rayuwa da kuma samu ba mu dama in mun kai karatu mu har zuwa mu da Malik to insha Allah duk za a ji waɗannan dukkan hukunci hukunci da muke ta karanta anan za a ji su a hadisance insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora to wannan da shine an da ji shi amma Imam Abu Hanifa Imam Shafi'i shi kai tsaye ko da ko ragi ne ko kani ne kawai qabliya yake yi Abu Hanifa shi ma ko ragi ne ko kani shi ko badiya yake yi to wannan shine amma dai a mazhabin maliki shi kamar to an ji hukunci in an yi ragi ayi qabliya in an yi qari ayi ba'diyya sannan sai ya ce wa in ba'u da in kuma ya nisanta ma'ana nan da ya zama sujuda ce qabliya ta kama mutun to sai daga baya sai ya tuna bai yi ba amma bayan abun ya dan nisanta kila ya tashi ya bar masallacin ko an dan dade haka to shine cewa in ba'u da in kuma abun ya nisanta to ibtada salatu to ya fara sallata ma'ana sallar ta baci kenan tunda qabliya ce a yammanci ba ba'diyya ba sai ce illa an yakuna zalika min naqas shay'in amma sai in wannan din ya kasance daga ragi wani abu ne khafifi wanda yake mai sauki ma'ana wanda ba sunna mai karfi ba sai ba da misali yace ka surati kamar sura haka karatun sura ce sai mutum yammanci bai yi ba ya tsaye ko kuma ba bai karanta sura din ba to wannan shikenan wannan babu komai to shine ma'ana ka surati kamar karatun sura ma ummul qur'ani wanda aka yi tare da fatiha nan ba yana nufin misali sura tare da fatiha in kamance su gaba daya ba shi yake nufi a'a abin da yake nufi wato shine wai kamance sura wannan din nan da aka yi bayan an gama fatiha shine ma'ana ta ba yana nufin in kamance da fatiha ba ita fatiha an sani farilla ce zamu ji bayanin cikin gaba cewa ita farilla ce ya dama sai an yi to shine ma ummul qur'ani ta wanda ake yi tare da fatiha ita surati a wata kabira ce da ko kuma yammanci kabbalori guda biyu wanda banda kabbara har ma kinan ba in mutum yammanci kabbara guda biyu to irin wannan daga baya sai kuma yammanci bai masu sujuda qabliya din ba to wannan sallah ce bata bace ba daga baya koda ya tuna din awu tashahhud ne ko kuma tahiyya guda biyu wato sai ya zama yayi zaman nasu amma tahiyyoyi ne bai karanta ba kawai to wannan shine sai ya ce washi bi zalika da abin da ya kama da haka to duk wannan falashi alaihi ba komai gare shi na sujuda don haka ga ba komai sallah ce tayi ba sai yayi sallah ce bata bace ba sannan sai ya ce wala yajzi'u sujudus sahwi sujudar rabkanuwa ba ta isa linaqsi raka'atin saboda rage raka'a wala sajdatin ko sujuda wala da tarkil qira'ati ko kuma saboda barin karatu fi salati a cikin sallah kulli harukanta aw fi raka'atayn minha ko kuma a cikin raka'a guda biyu daga cikin ta wa kadhalika haka nan fi tarkil qira'ati a cikin barin karatu fi raka'atin a cikin raka'a daya min as-subhi daga sallar asuba shi ko nan abinda malama yake gwada mana yace wala yajzi'u sujudus sahwi yace sujudar rakanuwa ba ta isa linaqsi raka'atin saboda rage raka'a daya wala sajdatin ko kuma saboda rage sujuda daya ita kam nan kan ba magana a ce ayi sujuda shikenan ta gyaru a'a wannan in ka manci ka bar raka'a daya dole ne sai ka zo da wannan raka'ar ka sai ka kawuta ba magana ce ta abin nan ba haka ne in sujuda ce guda mutun yammanci daga cikin sallah ta shi ma to kana a wajen sallah sai mutun yammanci bai yi sujuda ba to shi ma sai ya zo da wata raka'a sannan sallah ta sai ya kawo raka'a a majalin wannan wanda ya manci mai ita wannan wanda ya manci ma ita wannan su wannan wanda ya manci wannan sujuda a cikin ta din ina fata an fahimta wannan shine to kuma iyaka dai abinda annan shine idan yammanci sujuda misali a cikin raka'a to ya danganta shin raka'o'in nan in ya zama wannan sujuda da yammanci a cikin raka'o'i dai ne na biyu na farko wanda aka wa fatiha da sura na farkon nan kawai misali muqaddara sai a ce sallah ce mai raka'a hudu sai yammanci bai yi sujuda ga wata ga ɗaya daga cikin wannan ba ko raka'a farko ko ta biyu to bai tuna ba sai da yace can bayan ya watan zai kame ya sallame ko kuma bayan ya sallame to anan wajen sai ya watan ya tashi ya kawo wata raka'a a madadin wannan raka'ar an gane in ya gama shikenan sai ya sujuda ba'diyya saboda an kadi ba amma qabliya zai in ya gama an fahimta saboda in ka kula da ragi da qari su ne sun karo gaba daya a ciki saboda abinda qari wannan raka'a da ya tashi karo yanzu a madadin wannan kaga matsayin qari take shi kuma menene kaga nan ya yi qari kinan ku domin ya hadu da qari da ragi baki daya qari shine wannan raka'a wanda ya jefa waccan wanda ya jefa ne ka so ince an gane wanda ya bari kinan da kuma zama da yayi inda ba wurin zaman shi ba ko tunda kaga yayi tunanin kamar cewa ai ya gama sallah sai a shi kai ya samu raukanwa ya bar sujuda ga wata raka'a ta farko ko ta biyu ko kaga yayi zama inda ba wurin shi ba tunda ga ka'ida ba ne kamata ya zauna ba tunda sallah ce ba da cika ba kenan tunda bai kawo wannan sujuda din ba kaga nan an samu qari kenan shi kuma wajen ragi saboda in zai ci ko wannan raka'a da zai kawo din fatiha kawai zai karanta mata ba da sura ba kaga shi kuma nan wajen matsayin yayi ragi kenan to kaga ragi da qari sun karu gaba daya ciki sun hadu to shi yasa aka ce sai yayi sujuda qabliya tunda da ba ko ce inda ragi da qari sun karu sujuda qabliya ake amma in ya zama wannan raka'a da yammanci masujuda din a cikin watan raka'o'i biyu ne na ƙarshe wanda ba a fata da sura su kaɗai ne kawai to nan wajen in ka kula kawai ƙari ne yayi shi saboda haka sai ya sujuda ba adiya shikenan sallah ce ta gyaru ina fatan to an fahimci wannan duk da shi kuma wannan karatun duka mun yi iri ne a can cikin littafin akhdari sai da muka yi shi to shine yake magana cewa wala yajuzu sujudu sahwi sujudan raka'a ba ta isa li naqsi raka'atin saboda rage raka'a wala sajdatin ku saboda rage sujuda dole sai an kawo ta sannan sai a dibi kuma menene abin da ya kama wurin kabliku shi ko ba da sai ayi sannan haka ne yace wala tarki qira'ati haka nan da barin karatu fi salati a cikin sallah kulli hadukanta aw fi raka'atayn minhum ko kuma cikin raka'o'i guda biyu a cikin ta sai ya zama duk sallah gaba ɗaya mutum bai karatu ba to nan kan ba magana ayi sujudan raka'a ta gyaru a sallah ta kace gaba ɗaya ko kuma rabin sallat kamar misali sallar azhar sai ya manci karatu ga raka'a biyu bai ba ko kuma sallar la'asar misali to shi ma nan wajen sujudan raka'a ba ta gyara wannan sai ya ce to waka zalika haka nan fitar kirkirata cikin barin karatu fi raka'atin a cikin raka'a daya a mina subhi daga sallar asuba kaga ai raka'a asuba ai kaga raka'a biyu ce in kan manci ba kai karatu cikin raka'a daya ba ai kaga rabin sallar ne ba kai ba kaga kin ba kai karatu cikin rabin sallar ba to shi ma nan wajen ba magana sujudan raka'a aka ci sallar ba ta yi ba wallahi alam to sai ya ce waqtu lifa an yusabani amma fi sahwi a cikin rabkanwa an liqira'ati dangane da karatu fi raka'atin a cikin raka'a daya min gairi ha daga wani ita wannan sallar ta asuba din don haka faqila an ce yujizu fihi sujudu sahwi sujudan raka'a tana isa a cikin barin karatu ga raka'a daya qabla salami sai ayi qabliya waqila kuma an ce inji wasu malamai kenan yulgiha ya jefar da wannan raka'a din waya ati fi raka'atin sai yazo da wata raka'a a madadin ta waqila wasu kuma sun kace a in dai bai yi su din ba yazo da qabla salami kawai ya sujuda qabliya wala yati bi raka'atin ba sai yazo da wata raka'a din ba amma wai yu'idu salata sai ya tashi saki sallah din ihtiyadan saboda kewayewa da ya fita daga cikin sabani kenan sai malai ce kuma wa hadha wannan ahsanu zalika shine mafi kyawun wannan insha Allah ta'ala in Allah madaukin sarki ya so anan abin da yake magana shine cewa to an yi sabani waqtu lifa an yi sabani fi sahwi a cikin raka'a an liqira'ati dangane da karatu fi raka'ati a cikin raka'a daya min gairi ha daga wani ita sallar ta asuba din saboda abin da yasa saboda malamai ka san akwai wanda suka ce ita karanta fatiha ga kowace raka'a wajibi ne in mutum ya fara raka'a daya wanda bai karanta mata fatiha ba to sallar shi ba ta yi ba sai wanda ko kuma in bai riga abin bai nisa ba sai ya tashi ya kawo ta ya wata raka'a madadin ta sannan sallar ta cika to anan wasu kuma sai sun kace a'a karanta fatiha ga mafi yawan sallah din shine awwajibi sai suna ganin cewa kamar idan mutum ya manci bai karanta fatiha ba ga raka'a daya misali kamar irin waɗannan sallah mai raka'a hudu sai kan manci bai karanta fatiha ba ga raka'a daya ba daga ciki sai suna ganin cewa kana iya yin sujuda ka ta qabliya shikenan sallar ka ta gyaru to shi yasa na kaga dumala ya tattaro a wannan maganganun na malaman guda biyu inda waɗanda suka matsayin kamar waɗanda sun ga tafi ne akan cewa karanta fatiha din ga mafi yawancin sallah ne yake wajibi da kuma na waɗanda sun ka tafi akan cewa cikin kowace raka'a shine yake wajibi wanda kuma shine karantawa cikin kowace raka'a din shine wanda yake zance mu wata madi din shine wanda yake abin dogara kan shi cewa kowace raka'a sai an karanta mata ita fatiha din to shine yake nufin da cewa wato lifa an yi sabani fi sabai a cikin raka'a da kiraci dangane da karatu fi raka'atin a cikin dangane da barin karatu fi raka'atin a cikin raka'a daya min gairi ha daga wani ta ita sallar ta asuba din sai ya ce faqila an ce yujizu yana saki tana isan mashi yujizu fihi sujudu sahwi sujudan raka'a kana tana isan mashi qabla salami qabliya kaga wannan ne ga wanda sun ka tafi akan cewa kenan ba karanta fatiha a cikin kowace raka'a ne wajibi a cikin mafi yawanci ne wajibi sai ya ce waqila kuma an ce yulgiya yana jefar da wannan raka'an ne waya ati bi raka'atin yazo da wata raka'a kaga kenan yau wannan shi kuma yana komawa ne zuwa ga waɗanda su kuma sun ka tafi akan cewa karanta ta dinga kowace raka'a wajibi din ne sai ce waqila kuma an ce dai yanzu da qabla salami yana yin sujuda ne kawai qabliya ta in yayin sujuda qabli din wala ya ati bi raka'atin ba sai yazo da wata raka'a ba amma wa yu'idu salata ya saki wata sallah da ya dan don kiwayewa to wannan shine yace wa hadha kuma wannan ahsanu zalika shine mafi kyan wannan insha Allah ta'ala ya Allah ya sallallahu alaihi sai ya ci gaba da cewa man saha anta kabiratin wanda ya raka'a daga barin kafara daya aw an sami Allahu ma'ana wanda ba kafara haram ba kina an fahimta shine wanda ya raka'a daga barin kafara daya aw an sami Allahu liman hamidahu ko kuma daga barin cewa sami Allahu liman hamidahu marratan shudi daya sai mutum ya manci daya daga cikin su bai yi ba awali kunuti ko kuma yammanci alqanuti wanda ake kanta cikin asuba yammanci ta bayi ba to wannan fa la sujuda alaihi ba sujuda gare shi saboda haka ba sai sujuda ga ko ɗaya daga cikin don kamanci kabbara daya ko sami Allahu liman hamidahu su daya ko alqanuti misali da sauran dai masu kuma da su wanda dumin yo waɗannan rakan waɗanda ba a yi ma sujuda a cikin su mun yi su daga cikin littafin mun da kawaiti to saboda haka shine ka nufin ba a sujuda ka san cewa ya ga mana cewa in ma hamutun ya sujuda din gare su sallar tashi ta kace gaba daya to wannan kenan sannan sai ya ce wa manin sarafa wanda ya juya mina salati daga sallah thumma zakara sannan sai ya tuna a annahu baqi alayhi shay'un minha wani abu daga gare shi yayi saura gare shi kawai kana sallah sai ka tuna bayan ka gama sallar ka zaka tashi kenan kawai sai ka tuna a to ai ku ashe akwai sauran wani abu sallar ka bata yi cika ba an gane sai gano shi ashe akwai wani abu wanda ya saura wanda bai cika na sallar tashi ba daga cikin rukunin ta ko kamar irin ruku'i misali ko sujada an fahimta to in ma'ana dai daga cikin abubuwan da suke na farilla haka sai ya tuna shine ka nufin wa manin sarfa wanda juwa mina salati daga sallah thumma zakara sannan sai ya tuna annahu baqi alayhi shay'un min hawa abu daga gare ta ya saura gare shi to fali yarji ya dawo in kana bi qurbi zalika in ya kasance kusa ga haka kusa ga wannan din ni ma'ana in kusa kusa ne nan take ne bai radi daga ma sallar ba yanzu ne to ya dawo ayu kabbiru sai ya kabbara takbiratan kabbara wanda yake yuhrimu biha zai yi matsayin harma da ita mara kamar kabbar harma kenan da zaune zai zauna din sai ya wannan kabbar harma din sun mai yusalli sannan sai ya sallaci ma baqi alaiha abinda ya saura gare shi ko mina ne ya rage mashi din sai ya tashi sai ya kawo shi din an gane yace amma wa inta ba'a da zalika in kuma wannan din ya nisanta aw kharaja min almasjid ko kuma ya fita daga masallaci to ibtada salatu ya fara sallar shi sallar ta baci kenan tunda farilla ce bari inda ya riga abun ya nisa ya ba masallacin to sallar ce ta baci to wannan kaga shine shi kuma hukunci na wanda ya manci wani abu bayan ya gama sallah din sai daga baya tuna zai dawo ya cika wannan abun ne an gane to wannan kuma sai hukunci ne zama daidai da wanda mun kai bayani in sujuda ce ya manci ya danganta kamar wancan bayanin da ya gabata in gara ko in duni na farko sai an ji warzaye in kuma gara karshe ne an ji dai warzaye da irin sujuda da zai ga kowanne din to wannan shine sai ya ce to waka zalika haka nan shi ma man nasiya salama wanda ya manci sallama shi ma haka nan zai yi kamar mutumin da yana sallah sai ya manci bai sallama ba to shi ma haka nan abinda zai sai ya dawo ya zauna in ya zama nan kusa kusa din ne sai ya dawo ya zauna ya kabbara wanda zai zama in kabbara har ma ce saki ya koma cikin sallar kina kamar in ya zama sallama ce kan manci to aka ce sai mutum ya zauna sannan sai ya tahiya sai ya sallami amma aka ce zai sujuda ba addiya kenan in kuma abun ya riga ya nisanta ne kware da gaske ya riga ya tafiya ta ya ban masallacin ko an dade kware wannan to shi aka magana cewa dole sallar ta baci kenan ko wallahi alam yace wa man lam yadri wanda bai sani ba ma salla abin da ya sallata a salata rak'atin shin rak'a uku ne sallata am arba'an ko ku rak'a hudu ne to wannan ba na yayi gini alal yaqini bisa ga tabbas ma'ana abin da yake da yaqini kanshi don haka wa salla sai ya sallaci ma shakka fihi abin da yake kukantu a cikin shi wa tabi rabi'atin yazo da rak'a ta hudu wa sujada ba'da salami sai ya sujada ba'diya shikenan sallah ce ta gehu kana shakku shin rak'a uku kai ko hudu to shine yace to kazo da abin da kake kukantu ne don haka sai kazo da rak'a ta hudu sannan sai ka zaka dauki mafi karamci kenan an fahimta bana adal yaqini yaqini bisa ga abin da yake da tabbas uku ne ko hudu to sai ka gini bisa ga yaqini an gane sai kazo ga rak'a ta hudu sannan in ka gama sai ka yi sujada ba'diya shikenan sallah ta gehu sannan sai ya ce wa man takallama wanda ya magana sahiyan da rabkanwa sajada ba'da salami shi ma ya sujada ba'diya idan mutum ya magana da rabkanwa to shi ma sai yayi sai su sujada ba'diya sallah ce ta gyaru to wannan shine amma inda da gangan ya magana din to sallah ta shi ta baci gaba ɗaya kwata-kwata sai in ta gyara sallah ce kana sallah ta liman ne ga sallah ta da mamu sallah shi sai ya zama yana shakku sai ya ce sallar mu ta cika ya tambaye shi wannan babu komai shi wannan sallah ba ta bace ba amma dai in dai magana ce yamma wani can daban ko ya magana shi kadai ba ta rabkanuwa ba da gangan to sallar ta bace amma in da rabkanuwa ne ya magana to sujuda ba da salami sai sujuda ba diya sannan ce wa man lam yadri wanda bai sani ba shin wai a sallama yayi sallama am lam yusallim ko bai sallame ba to sallama yayi sallama din wala sujuda alaihi ba komai gare shi kamar misali mutumin da yana shakku ne shin wai shi sallar ga tashi yayi sallama gare ta ko bai sallame ba yana kukantu yana nan zanne wurin misali inda yake da sallah an gane kawai misali kilan ya gama sallah kine nan yana zaune inda yake din inda ya sallar nan kusa kenan bai zai daga mata tahiyatai ba kenan to sai ya sallame din kawai shi kenan ba wata sujuda gare shi an gane domin in yayin wannan sallama din kaga inda ma tun farkon yayin sallamar to wannan din kaga da yayin tabi'u da ai kaga kocin matsayin ya tare wajen sallah ba cikin sallah ya tare kaga ba maka wata roƙon aiki ne in ko bai sallame din ma to shikenan ya sallame tun da ma kusa kusa din ne wannan shine to wannan shine abin da ake magana wannan shine to dai a takaice dai an ji shi to wannan shine yake magana akan ita idin mutumanci in kusa kusa ne kina amma in kan da mutum ya ci tafiya can yayin nisa kwarya ta dace daga bayani to kaga nan sallah ta baci kina sai ya ce kuma wa malisan kahu shakku wanda kokanto ya aure shi ma'ana wanda kokanto ya aura shi ne wanda haka rayuwa ce take kokanto ya maiwa kowane lokaci duk sanda zai yi aiki na ibada to wannan ka'ida ne shi sai ya tuna yana shakku shin wai shi yayi abu kaza ko bai yi ba gaba ɗaya kwata kwata shi haka yake to shine wanda kokanto ya aura to wannan shine yace manisin kawo shakku wanda kokanto ya aura bi sahwi a cikin raukanwa to falyalhu anhu ya jefar da wannan kokanto nashi ya hita batun shi wala islah alaihi babu gyara gare shi shi duk sanda ya sallah ba sai ya tsaya cewa to bari in kawo abin da nake kokanto mutun da shi gaba ɗaya kwata kwata haka yake walakin sai dai alaihi ya wajaba yana bisa kai ne an yasjuda ya rike yin sujuda ba da salami bayan sallama mana shine shi irin wannan wanda kokanto yin aurat haka abin ya riga same shi kawai rayuwa ta haka take duk abin da za ya kaida ne shi ba yadda za a yi dole ne sai ya wannan kokanto Allah ya jarbe shi da wannan Allah kiyaye mu to shine yace to shi duk sanda ya sallah yaron na raukan wannan ba sai ya kawo abin da ka kokanto ba a kawai dai shi dai ya ka ce dai duk sanda ya sallah sai ya rike yin sujuda badiya duk sanda ya sallah ya sujuda badiya haka kawai zai ta sallata shi ko shi yace zai fassara mana mene ne wanda kokanto ya aura sai yace wa huwa allazi shine wannan da ya kasuru zalika minhu wannan yake yawaituwa gare shi wannan kokanto ba yana yawaituwa gare shi ne shukku yana ta yin kokanto katsiran da yawa an yakuna yana kokanton cewa ya kasance shin saha ya raukanwa zada ya kara auna kasa ko ya rage shi kullu haka yake ko ya kara ko ya rage haka kullun ko yoshe yake to shine ka nufin to shi wannan ko yoshe haka kunci ne zai zama shine yace wala yukun amma baya sa kankancewa da cewa watan yayi raukanwa din amma dai shakku yake kowane lokaci to yace irin wannan mutum din falyasjud sai ya rika yin sujada ba'da salami bayan sallah faqad kadai shi kadai zai rika yi kowane lokaci rusar da ya sallah shi shine hukuncin sallah ta shi sannan sai yace wa man aykana wanda ya sakankance bi sahwi da rabkano yace wa idza aykana shi wannan wanda kuma tuyi aure kenan sai yace wa idza aykana idan ya sakankance bi sahwi da rabkano sajadatu ya sujada ba'da islahi salatihi bayan gyara sallar shi abin da yake nufi shine wanda kokanto ne aure ne to yanzu kokanto da ya rabkano da ya cikin sallah ta shi da kaina ya tabbatar da yanzu kokanto tabbas yanzu shi ma ya gano ya shi din aure ba yake to shine ce to in ya samu yaqini na haka nan din to sai ya gyara sallah sai abin da ya faru sannan sai ya sujada tarbakanwa ta kama shi in ba da ci yayi in kabili ci kuma ya danganta da abin da ya kama shi ko rigi ne ko kari ko ne wani abu ne to sai wannan sujada ta shi ta kabili ko ba da din to shine ka domin in ya tabbata kina amma dai irin kokantun nashi wanda ya saba yi wanda ba ya tabbata ba gare shi shi haka rayuwa to shine aka nuhin ba sai ya sujada tarbakan ba sai yayi zura abin da yake kokantun ba yawa to amma in ya tabbata to shine yace to sujada ya sujada ba'da islahi salati amma bayan gyara sallah ta shi din ga abin da ya bari din sai yace fa in ka sura zalika minhu in wannan dan yayyawa ta gare shi na rabkanwa wanda yake da tabbacin yayi ta din to fa huwa shine yace fa huwa ya atarihi kafiran shi yana bijiro mashi kuma yawan lokuta yana bijiro mashi to aslaha salatahu ya rika gyara sallah ta shi kurum walam yasjud li sahwihi amma ba zai sujada ga rabkanwa ta shi ba wancan mai wanda kokanta ya aura kenan sai ya zama yanzu kuma yana yin rabkanwa wanda kuma shi kai ne yanzu ya tabbatar da ita rabkanwa amma kuma shi ma abun yayi wata gare shi ko wani lokaci haka yake din to shi ne ce to rika gyara sallah kawai abin da yake kokanta kawai aikata amma ba sai ya su da rokano ba shikenan sallah ce ta yi sai ya ce man kama wanda ya tashi minatina ta yini daga rakawoyi guda biyu to raja'a ya dawo malami farikil arda matukar bai rabu da kasa ba biye dai da hannuwan shi wa rukubatai da guwayon shi abin da yake nufi shine kai kana sallah sai kai raka'a biyu kaga mutum ya raka'a biyu kamata ya sai ya zauna in abin ya zauna sai ya tahiya ko to kai ko da kai raka'a guda biyu din sai kan miki sai kan mance ko sai kan miki tsaye to wannan mance da kai kan miki tsaye ka raka'a kan miki tsaye to shine yace in zai baka riga ka rabu da kasa da guwayonka da hannunka ba kamar guwayonka suna kasa ka dai ka ce ka wunkura ka miki ne sai ka tona to kawai sai ka dawo ka zauna ka dai ko kuma ya zama guwayonka sun rabu da kasa amma hannunka ba su baka riga ka dago su daga kasan ba shi ma kawai sai ka maza ka koma ka kai shi kenan an fahimta shine ma'anar cewa a raja'a ya dawo malamin farikil arda matukar bai rabu da kasa ba biye dai da hannuwan shi wa rukubatai da kuma guwayon shi ba wannan shine sai ya dawo kai zauna ya tafi shi sannan sai ya tashi ya cika sallate kuma shi ba wata sujada ga zai ba sai ya sujada kowace idi ba sallate kuma tayi kawai sai ya ce to amma wa idza faraqaha amma in ya rabu da kasar tamada ya zarci da sallata shi walam yarji ba zai dawo ba wasu da qabla salam sai ya sujada qabliya kamar yanzu misali lokacin ka miƙe kina sai ka tuna shi ka abuci kai to in ka riga ka miƙe ne sai ka tuna to shikenan abinda zakai sai ka miƙe ka cika sallar ka ba sai ka dawo ba in ka miƙe to sai ka cika sallar ka sai ka cika su gaba ɗaya sannan in ka gama sai ka yi sujuda badiya a sallar ka ta gyaru afwan sujuda kamar ne ka so yace sai ka sujuda kai saboda ragi kai sai ka sujuda qabliya shikenan sallar ka ta gyaru amma suna cewa in kuma bayan ya rabu da hannuwan nashi ne da ƙasa kamar yadda mun koyi tuntun akhdari ko mun yoshi tun a can in ka riga ka rabu da kawo da hannuwan naka ne da gwanon naka sai ka in ka sake kuma in da ka koma kuma to nan wajen in ka cika sallar taka zaka yi sujuda badiya ne ba qabli ba amma in baka dawo din ba miƙewa kai ka ci gaba to sai ka yi sujuda kai qabliya sallar ta gyaru sai cewa man zakara salatan wanda ya tuna wata sallah sallaha to ya sallace ta mata ma zakara ha duk lokacin da ya tuna ta kuma ala nahri ma fatatu bisa ga kwatankwacin wanda ta kuce mishi thumma a'ada sannan sai ya saki ma kana fi waqtihi abinda yake cikin lokacin shi min ma salla ba da har daga abinda ya sallata bayan ta abin da yake nufi shine sai kan manci wata sallah da an kabika to duk sadaka tuna ko wani lokaci ne kawai ka je kai ta wannan lokacin ko saboda akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha an yusalliha idza zakaraha duk wanda ya manci sallah ko ya bacci daga barin ta to abin da aka fara wannan abu to kawai sai ya mazo zai sallace sai sai tuna din ko wani lokaci ne mai ko sadaka kun ka san ko lokacin da an ka hana yin nafila ne fa irin kamar irin bayan sallar asar ko kuma irin bayan sallar asuba duka ana yin sallatan kudi so a bani da zaka ji wani wasu sai kai suna fatawa ta jahilci wai in ka tuna arabin ka sallar azhar yanzu misali wai ba yanzu kai ta ba sai gobe in azhar ta sanan sai kai ba haka na kai ba duk sadda ka tuna ta wannan lokaci aka bukata maza maza cikin gaggawa ka je kai alwala ka zo kai ta to shi yasa yace wanda ya tuna sallah to sallaha ya sallace ta mata ma zakar hadu lokacin da tuna ta ala nahwi ma fatu bisa ga kwatankwacin wata kuce mashi shine idan ya zama ta kuce mene kamar in cikin halin tafiya ne misali lokacin da wancan sallar bai ta sai yanzu ya tuna cikin tafiya ne ta kama shi abaye ba sai bayan ya dawo gida yanzu yana zaman gida sai ya tuna ta to matsayin ta na kasar da zai yanta ko da yake yanzu zaman gida ne kai amma da matsayin ta kasar shi zai yanta kamar ta kuce mishi kenan haka ne in ta zaman gida ce ta kuce mene cikin halin tafiya sai ya tuna bai ta din ba to ita ma da raka hudu zai yanta cikakkata ba kasar zai yanta ba tunda dai lokacin ta kuce mashi matsayin ta zaman gida ne an fahimta to wannan shine kuma yanayin yadda yake ciki shi zai yi ta ciki misali kamar sai a ce lokacin ta kuce mai bai da lahiya sannan da zanin yake sallah to yanzu kuma ya warke ne sai bayan ya warke sai ya tuna yana yi ta tsaye to yanzu da tsaye zai ta ba da zanin zai ta ba an gane ko kuma yana lokacin da yana yi yana lahiya launi yana sallah da tsaye to sai ga shi lahiya ta kama shi bai iya yin tsaye yanzu da zanin yake sallah ko da kwanci sai ya tuna ai lokacin da yana lafiya sallah yana sallah nan da zanin da tsaye to ai akwai sallah da an ka biyo shi to yanzu sai ya ta haka nan da wanda ya wadanda kwancin yayi ko da zanin to shine sannan sai ya ce bayan wannan sai sannan sai ya summa a'ada sannan sai ya saki ma kana abin da ya kasance fi waqtihi a cikin lokacin shi ma sallah ba da har abin da ya sallata bayan ta kamar yanzu misali kila sai ya zamo mutum yayi sallah ne kamar yayi sallah ta kamar misali sai a ce ka sallar la'asar yanzu misali sai ka tuna aiko akwai sallah kaza da an ka biyo ka sai ka tuna wani sallah da an ka bika to yanzu sai ka ranko wacan din da aka binka ita wagga azhar din tunda lokacin ta yana nan bai ta ba sai ka saki sai ta amma sauran wadansu wadannan lokacin sai kuce shi kenan ba sai inda lokacin da amma in kusan lokacin nan sai ya wuce ne to shi kenan ba sai ka ranka ba kamar yanzu a ce an biyo ka ne wani sallah kamar sai kawai baka tuna ba sai bayan rana ta fadi sai ka tuna shi kenan sai zaka ba sai ka saki la'asar din ba saboda haka amma inda lokacin tana ciki yana nan da sai ka canza ciki to wannan shine sannan sai ya ce wa man alaihi salawatun kathiratun wanda salloli da yawa suke bisa ga kanshi wanda an ka biyo salloli masu yawa kenan to sallaha ya sallace ta fi kulli waqtin cikin kowane lokaci min lailin nadare aw naharin ko rana wa inda tulu'i shamsi da lokacin huduwar rana wa inda gurubiha da lokacin faduwar ta wa kayfa ma ta yassaru ka duk dai wanda ya sawa gare shi to yayi wato ma'ana duk wanda aka bi sallah mai yawa to ko da wani lokaci ne ana ranka su ko bayan rana ta fadi ko irin kamin fado rana ne lokacin za ta fadi kenan ko lokacin da rana za ta kullo ne duk dai ana yi duk dai ko wani lokaci ne za a yi wannan shine sai ce to amma wa in kanat yasirata in kuma sallolin sun kasance yan kadan ne aqalla mafi kalamci min salati yawmin daga sallar yini wa lailatin da dare to bara abihinna ya fara yin su tukun shi kuma yana maka yana magana ne akan salloli yasirul fa'iti kenan ko kasan akwai yasirul fa'iti na salloli wato su ne nan kamar raka'a kamar sallah hudu kenan don nan in ka kula ya ce maka aqalla min salati yawmin mafi kalamci daga sallar yini ko kuma sallar yini jare kaga an ka ce mafi kalamci a tsakanin yini da dare din salloli guda biyar ne akai to in yace mafi kalamci kaga yanzu in ka rage daya daga cikin su ai kaga kenan sallah hudu kenan ko ko uku misali kaga mafi kalamci kenan a duk da yake wasu malaman kuma suna cewa salloli guda biyar su ne mafi kalamci din da bakin biyan ne to su ne in sun kawace biyar to sun zama masu yawa kenan wallahi alam to amma dai nan shine kai shi kaga tafi akan masu watan sallah hudu kenan shi yasa kaje ce akalla mafi kalamci min salati yawmin daga sallar yini wa lailatin da kuma dare to abinda za a yi nan wajen bara abihinna ya fara da su kamar yanzu misali ka zo yanzu kai sallar asr sai ka tuno akwai salloli guda uku da aka duka ko guda hudu to sai ka fara yi wasu din kamar yanzu misali mukaddara sai a ce ka zo wajen sallar asuba misali sai ka amma kuma sai ka tuna an biyo ka sallah da ta isha'i da ta magariba da sallar asr da ta azhar kaga guda hudu kenan to yanzu ga ta asuba din baka fara yin ta sai ka fara yi waɗancan din ka jiro su kayo su sannan ka dawo sai ka yi ta shine ne ka son gwada mana cewa in hakan ta farko kowace in sallar nan na bada misalin dole wannan ne amma kowace sallah ce haka zahiri in dai in kadan ne amma in masu yawa ne kamar sai ya zama sallolin da bakin biyar ne zuwa sama wanda an ka biyo shi to kuma yanzu ga wata na wanda za a yi yanzu kuma yana gani yanzu in ya fara yi waɗancan din lokacin sallar zai fita to sai ya fara yin wakkar da ake cikin lokacin nata din sannan sai ya wuce in sun hibe yake nan da bakin biyar zuwa sama amma in hudu ne kawai abin da yau kasa to ko lokacin sallar wakkar da ake cikin ta zai hita ne to sai ya fara yi to shi yasa yace a wayan kare da sirrin in sallun da aka mishin zama in kadan ne ba su da yawa aqalla mafi karamci min salati yawmin daga sallar yini daya wala litin da dare to bara abihin da ya fara da su wadannan sallolin wa in fata waqatu ma huwa fi waqatihi koda lokacin wanda ake cikin lokacin nata ko zai kucce mashi wai koda lokacin nata hita za ya kame ya gamo su to sai dai ya fara wasu din sannan ita ne sai yace wa in kasurat in sallolin sun kai yawaita da yawa ma'ana sun kai da bakin biyar zuwa sama kenan to bara a ya fara bima ya khafa fawata waqati da abin da yake jin tsoron kucewa lokacin nashi din kamar sai ya zama annabi ne sallah biyar zuwa sama ne to kuma yana gani yanzu in yace sai ya jero wadancan din da aka bi ne to wakka da ake cikin lokacin da yanzu hita zai to ya fara yin ta sannan sai daga baya sai wadancan din tayi kun sannan sai ya ce man zakara salata wanda ya tuna wata sallah fi salatin yana cikin wata sallah fasarat hazihi alaihi wannan ta bace gare shi to haka da ka tuna kana cikin sallah sai ka tuna an ko bi ka sallah ta dazu kamar yanzu misali kana sallar la'asar sai ka tuna ashe asal azhar ta dazu baka yi ta ba to wa daga la'asar din kai ta baci sai ka tai kai wacan din sannan ka dawo sai kai ga la'asar din yanzu daga kici sannan sai ya ce man da haka wanda ya dare ya fi salati a cikin sallah a adaha ya saki wannan sallah din walam yu'idul wudu'a amma ba zai saki alwala ba wayan ka to wannan shine shi kuna abin da yake so ya gwadi idan mutun ya dariya cikin sallah da gangan shi dariya din ko da gangan ne ko da rabkanuwa ne shi wannan ba wani bambanci shi in dai dariya ce to sallah ta bace kai tsaye shi yasa kaji ya ce wa man dake wanda ya dariya fi sallah cikin sallah a ada ya saki ta saboda ka ta bace gaba ɗaya kwarkwata don haka ita ba dariya ba idan mutun ya dariya a cikin sallah ba ko da gangan ko ba da ko da kuskure kuma ya ce amma sai dai walam yin ingilo wudu abin sai ki alwala ba shi saboda wasu na cewa sai an canza alwala ne to shi yasa ya ce walam yin ingilo wudu dan Abu Hanifa shi cewa ka alwala sai an canza to amma dai ba sai ya saki alwala din ba sai ya ce wa in kana in kuma ya kasance lokacin da wannan dariya din ana sallah ma imamin tare da liman ne yake to tamada ya zarci tare da liman ya ci gaba da sallar amma wa a ada ya saki sallar ta shi din an gane in ya zama sallar mutum ana sallah sai ya dariya amma liman ne yake bi to a wannan lokacin sallar ta shi ta baci amma ho zai ci gaba da shi bil liman din don nan ya shiga abin da ake cewa kurkukul liman zai ci gaba da bil liman amma in aka gama sallah kuma sai ya sake ta bata baci shine mana sannan sai ya ce wala shay alaihi ba komai gare shi fitabasumi a cikin murmushi wato shine in mutum ya murmushi a cikin sallah to sallah sai bata bace ba an gane sallah ce nan tayi amma sai dai amma ana rufe misali wala shay alaihi ba komai gare shi wai ba sai ya sujjada rakanwa ba amma dai ka san dai ba a kyauta bane wurin ko yawa to saboda haka ba a yin sujjada ba a yin murmushi amma dai in mutum ya murmushi to sallah ta shi bata bace ba sannan sai ya ce wan nafhi bushi hura mutum ya busa wani abaka hura iska shine hurawa shine wan nafhi huri kure iska fi salati a cikin sallah to kal kalami kamar zance ne mana kawai magana in da lokanuwa ne sai ayi sujada ba adiya shikenan sallah ta gyaru in kuma da gangan ne sallah ta baci busawa ba sai fashi yasa yanzu in zaka yi sujada kawai sai ka kila ko kura ta tabbata inda zaka azkan ka yi sujada misali sai ka busa uf sallah ta baci sai yasa ce wal amiru mai yin ganganci a cikin shi wannan hura iska lidalika ga wannan din ci shine ce mufsidu li salatihi mai bada sallah ta yi don haka wanda ya kana ya bada sallar shi sannan yace man khala al qiblata wanda ya kuskura al qibla a ada fil waqti ya saki ya fasara lokaci kamar mutum yana sallah ya yi sallah ashe bai gane al qibla ba shi ba nan wajen ne al qibla bayan ya gama sai ya gano cewa ashe ba al qibla ya kalla ba sai ya sallah ba to in lokacin sallah bai hita ba ya saki in kuma lokacin ya hita shikenan ba sai ya saki din ba sannan haka zalika haka nan shi ma man sallah bi thawbin najisin wanda ya sallah da sufafi mai najisa au ala makanin najisin ko kuma ga wuri mai najisa shi ma sai ya yi sallah sai daga baya bayan ya gama sai ya gano ashe wannan sujud tashi da ya sallah da ita najisa ga ita to in dai akwai sallar lokacin sallar bai hita ba to shikenan sai ya saki sallah in kuma lokacin nata ya hita to shikenan ba sai ya saki din ba wannan shine sannan sai ya ci gaba da cewa bayan haka kuma waka zalika haka nan man tawadda'a wanda ya alwala bima in najisin da ruwa masu najasa mukhtalafin fi najasati wadanda adda sabani cikin najasar tasu din shi ma sai daga baya sai ya samu wasu ruwa ruwa ne wadanda kana ga su nan ko sun yi najasa ko ba su najasa ba a da tabbas ana sabani cikin najasar tasu din sai kai alwala su kai sallah to daga baya sai ka samu wasu ruwa to yana akwai sauran lokaci sai ka cin sallah sai ya ce wa amma man tawadda'a amma wanda ya alwala bima in da ruwa wanda ka tagayyara launin waqiqa launin su ya jirkita auda amhu ko dan danun su awrihu ko kamshin su to a ada salatahu abadan ya saki sallati har abada wa wudu'ahu da kuma wannan alwala tashi da su ya canza da baki daya kamar wanda shi ko da ya alwala ruwan an tabbata da ba shakku akai ba ba kokanto akai cikin suna da najisa ko ba su da shi ba a tabbas ne don ɗaya daga cikin sifan su ya canza ko dai kalar su ta canza ko kamshin su ya canza misali haka ko launin su ko kamshin su an gane ko dan danun su to in ɗaya daga cikin su ya canza to shine yace to a ada abada ya saki sallaci har abada wato abu hada lalle su ya canza din baki saboda me saboda sallah tai bata yi ba to Allah ya samu dace kuma za mu tsana sai lokaci yayi muna fatan mun kare Allah ya karama mana kurakuran mu Allah ya fi mun Allah fahimta da mujarrabi mu kun gyarawa alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima qulik wal khatim lima sabaq nas al-haqi wal haqi wal hadi ila siratik mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.